نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 42 a littafin al-adabul mufrad na al-imam abu abdullahi muhammad ibn isma'il al-bukhari wannan darasi da zamu karanta insha Allah yana karantar da mu cewa kowane aikin kirki kowane aiki na alkhairi yana da falala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala zamu ci gaba daga hadisi na 224 al-imam al-bukhari yace babi na 115 inna kullu ma'rufin sadaqa lallai kowane halin kirki sadaka ne haddathana ali ibn ayyash qala haddathana abu ghassan sunansa al-imam muhammad bin mutarraf al-madani qala يتي حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديث يازو daga Jabir bin Abdullah sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kana an-nabiy qala kullu ma'rufin sadaqatu kowane halin kirki sadaka ne hadisin nan yana sahihul bukhari wato kamar yanda al-Imam al-Bukhari ya kawo shi a littafin al-Adab al-Mufrad ya kawo shi a cikin al-Jami' al-Sahih yana kitab al-Adab babu kulli ma'rufin sadaqa hadisi na 621 yana sahih Muslim hadisi na 2375 kuma hadisin nan yana zuwa a littafin nan nan gaba insha Allah hadisi na 304 riwayar da tazo a can tafi tsawo tafi bayani wadanda suka ruwaito hadisin nan daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa wannan riwaya ce ta Jabir bin Abdullah akwai hadisin Huzaifa yana sahihul Bukhari da kuma sahihu Muslim mun gabatar da bayani game da fassarar da malamai suka yi akan ita kalma ta al-ma'ruf النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل معروف صدقه كوني حالين كركي صدقه ني الامام ابو القاسم الحسين بن محمد وند ake malakabi da ar-rajib al-asfahani me littafin al-mufradat fi garib al-quran yace al-ma'ruf ismu kulli fi'lin yu'rafu husnuhu bi shar'i wal aqli ma'an abinda ake kira al-ma'ruf shine abin da aka san cewa yana da kyau a shari'a, kuma an san yana da kyau a tunanin dan adam. Shari'a ta ce yana da kyau, kuma sannan tunanin dan adam ma ya tabbatar da kyawun wannan abin. Shi ake kira al-ma'ruf, sananne, wato hankali ya riga ya san shi saboda kyansa. Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Jabra shi ma mun kawo fassaransa, yace yutlaqu ismul ma'ruf ala ma urifa bi adillati shar'i annahu min a'malil birr. Ana cewa al-ma'ruf ga abin da aka sani bisa dalilai na shari'a cewa wannan halin kirki ne. Saboda haka ba ko menene zaka yi wanda ake kiransa al-ma'ruf ba, sai fa ya dace daga cikin ayyuka na albirru wadanda suka zo cikin alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wato ba kowane halin kirki ne yake tabbata yana da kyau ba, sai wanda ya dace da shari'ar musulunci. Alal misali, mota ce ta giya ta lalace ta kakare, direban ta yana neman a tura masa, sai ka tura wannan mota, kaga ba a cewa kai halin kirki, saboda abin da ka aikata ya saba ma ainihin nassin alqur'ani, inda Allah madaukaki yake cewa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Don haka idan kirkinka zai shafi sabon Allah, to wannan kirki bai dace da sunnar manzon Allah ba. Haka yazo cikin Faibul Qadir mujallal na 5 shafi na 42, al-ma'ruf fi istilahi shari'i ma urifa husnuhu bi shar'i bi iza'ihi al-munkar. Abinda shari'a ta tabbatar da cewa yana da kyau shi ake kira al-ma'ruf, sananne a shari'a, an sani a shari'a wannan abin yana da kyau, shi ake kiransa al-ma'ruf. Abinda shari'a ta ce ba shi da kyau shi ake kira al-munkar. Mun gabatar da sharhin wannan hadisi Fathul Bari bayanin Ibn Hajar mujallal na 10 shafi na 448 da sharhun Nawawi ala Sahih Muslim juz'i na 7 shafi na 91. Malamai suna cewa wannan maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kullu ma'rufin sadaqa, duk wani halin kirki sadaka ne, al-hafu ala fi'ilil khairi mahma amkana, yana kwadaitar da mu ne game da aikata alkhairi komai kankantansa, komai kankantan wani abu na alkhairi ya kamata musulmi ya zabura a kansa, tunda yana zama sadaka ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wani aiki na alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ne. La yanbaghi lil muslim an yahtaqira shay'an min al ma'ruf, kada ka daina wani abu na halin kirki. Wannan shine abin da manzon Allah yake mana isharar da shi. Kuma hadisin Jabir wanda muka ce yana zuwa nan gaba, hadisin 304 a littafin nan wanda yazo da bayani cikakke, yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu ma'rufin sadaqa, kowane halin kirki sadaka ne. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inna min al-ma'rufi an talqa akhaka bi wajhin talqin, yana daga halin kirki ka tari dan uwanka da sakakkiyar fuska, ka sake fuska ga dan uwan musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ma sadaka ne. Wa an tufriga min dalwika fi ina'i akhika, ya zama ko ruwa kake ja idan ka ɗebo guga guda sai ka zuba ma dan uwa, shi ma sadaka ne. Hadisin yana sunan Tirmizi, hadisi na 1970, kuma hadisin nan da muke karantawa yana Sahih Muslim, babu istihbabi talaqatil wajhi, hadisi na 2626 da al-Musnad al-Imam Ahmad yana mujallal na 5 shafi na 63. Akwai riwayar Abu Zar al-Ghifari kamar yadda muka ce, Jabir ya ruwaito hadisin nan, Huzaifa ya ruwaito hadisin nan, akwai riwayar Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah yace la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, kada karena wani halin kirki komai kankantansa, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, kamar yadda Jabir ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam. ko da za ka tare dan uwanka da sakakkiyar fuska, ka sake fuska lokacin da kake taron dan uwa, lokacin da kake haduwa da dan uwanka. A wani lafazi Abu Zar al-Ghifari ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa, murmushi da kake a fuskar dan uwanka sadaka ne. Wa amruka bil ma'ruf, kai umarni da ayi wani abu mai kyau. Wa nahyuka anil munkari sadaqatu, ka hana ayi abu mara kyau shi ma sadaka ne. Wa irshaduka ar-rajula fi ardi ad-dalali laka sadaqa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka shiryar da mutum a kasar da ya bace, mutum ne ya bata yana tambayar ina zai gane hanya, sai ka nuna masa hanya. Shaduka ar-rajula, ba sai musulmi ba, ko da kafiri ne, kai masa ishara da cewa ga hanyar da zaka bi, sadaka kake yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa basruka lir-rajuli ar-radi'il basari laka sadaqa, mutumin da ke da rauni a ganinsa, mutumin da ke da makanta ko baya gani sosai, ka nuna masa hanya, wannan ma sadaka ne. Wa imatatuka al-hajar, ka kawar da dutse, wa shaukata da kaya, wal azma da kashi, ani tariqi, daga hanyar da mutane suke bi, laka sadaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ce gare ka. Sai ya karasa da cewa wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqa, ka zuba ruwa da ka debo da guganka a gugar dan uwa. Wani ya taho da bokiti kana jan ruwa, maimakon ka zuba a bokitin ka sai ka zuba masa, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan ma sadaka. Hadisin yana sunan Tirmizi, kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, yana sahihul jami'i saghir, hadisi na 2908. Kaga an samu hadisin Jabir, an samu hadisin Huzaifa, an samu hadisin Abu Zar al-Ghifari, akwai riwayar Abdullah ibn Mas'ud, akwai riwayar Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai riwaya ta Abu Huraira. Misali cikin Musnadul Imam Ahmad akwai hadisin Abu Jurayyin al-Hujaymi, wani sahabi ana kiransa Abu Jurayyin al-Hujaymi, asalin sunansa سليم بن جابر. يأتي أتيت رسول الله نازوغ النبي صلى الله عليه وسلم فقلت سنتي يا رسول الله إن قوم من أهل البادية, ممتانين دكي زما أداجي, ممتانين دكي زما أداجي دون لا رباوة أقوي ما سزما أداجي سبو دكيو, فعلمنا شيئا ينفعنا الله به, ka karantar da mu wani abu, mu mutanen kauye, wanda Allah zai amfane mu ta dalilinsa, za mu samu amfani a jikin wannan abin. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an, kada karena wani halin kirki ko menene, inji annabi sallallahu alaihi wasallam, walau an tufriga min dalwika fi ina'i al-mustasqi, ko da zaka zuba ruwan da ka jawo a guganka, ka zuba shi a daron wanda ya taho ɗiban ruwa a bokitinsa, wani ya taho ɗiban ruwa, ka ja ruwanka a guga, sai ka zuba masa. Walau an tukallima akhaka wa wajhuka ilayhi munbasit, annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai ko da a ce za ka yi magana da ɗan uwa ne, lokacin da za ka yi magana ya zamanto fuskarka tana sake. Wannan karantarwa ne gare shi mutanen ƙauye, wanda ya shafi har binni. Kama da wasiya ya Rasulullah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to karka yadda kare na wani hali na kirki ko menene. Hadisin yana sahihu targhib, hadisi na 2687 da kuma silsilatu sahiha, hadisi na 770. Al-Imam al-Munawi, al-Imam al-Zamakhshari, al-Imam al-Ragib al-Asfahani duk sun yi bayani, wanda الإمام المناوي يكاوى كين فايد بالقدير شرح الجامع الصغيرين مجلل نفرق شافين دليل همسند تقوص تيوى الراجب الأصفهاني تيوى النبي صلى الله عليه وسلم يتي كتريد أن أوا دسا كيير فسكا وايد أن أوا واند أكا تي كتريش دسا كيير فسكا المشارك لآخر في الولادة في من الطرفين أو أحدهما واند أكا هيفيكو تاريكينا wanda aka haife ku tare dan uwa ne, idan aka ce dan uwanka wanda kun hada iyaye guda, awi rabai, ko wanda kun hada reno wata tare ne ku tare, ana cewa wani dan uwa ne wa yusta'aru asali idan aka ce dan uwa shine wanda ainihi mahaifar gyatuma ta hada ka da shi asali a kowane harshe hatta a Hausa ce wa yusta'aru fi kulli musharik li ghairihi fi qabilatin aw dinin aw sana'a aw mu'amala amma sai aka yi aron kalman idan aka ce kai ma dan uwan ka sake ma dan uwan ka fuska ba wai ana nufin wanda aka haife ku tare kawai bane an yi aron kalma ana cewa wani dan uwanka ne fa me yasa aka faɗa saboda kabilar ku guda ko saboda addinin ku guda ko saboda sana'ar ku guda ko mu'amalar ku guda aw mawadda aw ghairiha min al munasabat don haka idan har ya zama wani abu ya hada ku a wuri guda ana cewa wani dan uwanka ne tana yiwa ma'aikata guda ta hada ku don haka dan uwanka ne dan uwa ne ta ma'aikata ko mota ta hada ku a ce ai dan uwana ne saboda mota ta hada mu wato abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine ya zama duk wani na kusa da kai kana sake mar fuska Allah ka samu iya al-imam abul hasan ali ibn muhammad al-mawardi yana cikin malamai da ake amfana da ayyukan su ya rasu hijira na da shekara 450 wato shekara 987 akwai littafinsa da ake kira adabud duniya waddini littafin muhimmi ne adabud duniya waddini yana kama da al-adabul mufrad saboda shi ma yana karantar da musulmi ladubban zaman duniya wanda kuma har ma yake cewa waddini da ladubba wanda addini ya karantar da mu sunan littafin kenan littafin yana da muhimmanci a mujallar na farko shafin 247 ya ce malamai da suka tattaro bayanai na annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka taras da cewa al-ma'rufu naw'ani halin kirki iri biyu ne qaulun wa amalun maganar baki halin kirki ne aiki na jiki halin kirki ne domin in ka dubi hadisan da muka karanta din nan zaka lura da cewar wasu abubuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana ishara da cewa mu aikata da jikinmu ne kaga halin kirki nau'i guda kenan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisan da yake mana ishara da kalma ta baki ita ma nau'i ne na halin kirki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya hada su gaba daya yake cewa kullu ma'rufin sadaqa kowane hali na kirki sadaka ne wato imma ka aikata wani aiki na kirki ko ka faɗi wata magana maganan nan ta kirki magana mai kyau to sadaka kake yi saboda asali al-ma'ruf ma'anarsa wato shine duk abin da ya zama yana da kyau a shari'a idan abin da yana da kyau to ana ce mar al-ma'ruf saboda haka ko dai magana ce kai ko kuma aiki ka kai idan dai wannan aikin bai saba ma shari'a ba to kana samun lada akai sai yace kamar magana tayyibul kalam husnul bishri ya zama magana da ke fita bakunan bakinka a koda yaushe magana ce mai kyau sannan na biyu ya zama magana da za ta fito daga bakinka ta bushara ce wato karka zama mutum mai bakaken maganganu karka zama mai daukan sharri kana kaima wani aiwa ne ana bata ka to dama akwai mutumin da ba za a bata shi ba aka baci manzon Allah ma ai babu mai rai wanda zai zama ba shi da abokin adawa to bai kamata ya zama kai kake daukan labari mara kyau kana kai wa mutane ba ya zama maganganunka a koda yaushe magana ce ta bushara at-tawaddudu bi jamilil qawli magana ce ta sa soyayya tsakanin mutane magana ce ta kawo kalmomi masu dadi tana yiwa ma wani ransa ya baci amma ganin ka kurum sai ya ji hankalinsa ya kwanta saboda ya san in ka zauna da shi na minti guda zai ji dadi ka zama mai kyawawan maganganu manzon Allah ya ce wannan ma sadaka ne wal ba'isu alaihi to abinda ke sa mutun yayi haka inji al-imam al-mawardi abinda ke sa mutun yayi haka shine husnul khulqi idan yana da kyawun tarbiya wa riqatu tabi'i idan dai mutun ya samu kyakkyawan tarbiya to wannan ba shi da wahala gare shi ta sashin aiki fa bazlul jahi shine kai kokari matsayin da kake da shi kai amfani da shi wajen taimakon wasu li is'afu bin nafsi aikin agaji ya zama aikin agaji kana yin sa da ranka wal ma'unatu fin na'iba idan mutane sun shiga damuwa ya zama kana tallafa musu والبائس عليه ابين دا كي سام متين يي هكا حب الخير للناس sai idan mutum yana son alkhairi ga mutane shi yasa zaka samu yana tallafa musu wa itharu salahi lahum wa hadhihi al-umur ta'udu bi naf'aini wadanda abubuwa suna jawo maka amfani biyu naf'un ala fa'ilha fi iktisabi al-ajri wa jamil al-zikr wa naf'un ala al-mu'ani biha fi at-takhfif wal-musa'ada falizalika sammahu huna sadaqa kana samu riba saboda idan ya zama kada yin kirki ga mutane to babu shakka zaka samu kyakkyawan yabo wajen mutane bayan kyakkyawan yabo fa sannan kuma gashi kana samun lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ka taimaka ma shi ma kana sassauta masa a rayuwarsa kaga kai ka ci riba idan ka zama mutumin kirki sannan waɗanda kake wahalin kirkin su ma sun ci riba don haka yasa manzon Allah ya ce sadaka ne domin babu abin da ke yaduwa alkhairin sa ya zama bai tsaya wuri guda ba in ba sadaka ba to wannan yana daga cikin halayen kwarai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu al-imam suyuti littafin sharh sunan an-nasa'i sharh sunan an-nasa'i akwai ta'aliki da yayi ma sunan an-nasa'i hashiyatul imam suyuti ala nas'ala sunan an-nasa'i a mujallal na farko shafi na 19 الإمام السيوطي يتشي ومن أحسن ما أحسن ما أحسن ما استدل به على أن العبد ينال أجرا بالنية الصالحة سيدي معلمي سنشي هل انكركي بايا ساك سامولا دان صدقا سيكا قل نية وانا واجبين ملوردش دان كاسك حسكا كاهد دواني باك سامولا دان صدقا سي إذن نيركا shine aiki da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fil mubahati wal adati me dalili saboda hadisin sayyidina Umar bin al-Khattab li kulli imri'in ma nawa mutun yana samu ne kawai akan abin da ya kullaniya hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim fa hazihi yusabu fa'iluha idza qasada biha taqarruba ila Allah taya za a yi murmushinka ya zama sadaka sai ka kullaniya murmushin da nake din nan saboda naji hadisin manzon Allah in nayi murmushi za a rubuta min ladan sadaka sai mala'ika ya rubuta maka lada sai ka kullaniya ba wai kawai dan kai murmushi Allah zai sa a rubuta maka lada ba a'a saboda abinda manzon Allah ya faɗa mutum bai samun komi sai abinda ya kullaniya akai fa in lam yaqsud zalika fala sawaba lahu al-imam suyuti yace duk wani kirkin da kai in baka kulla niyyar sadaka kake ba baka samun ladan sadaka akai saboda haka wannan abu ne muhimmi da ya kamata mu lura da shi mu dabi'antu da halaye na kwarai sannan waɗannan halaye na kwarai ya zama to muna kulla niyya da cewa muna biyayya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna fatan dacewa da abin da manzon Allah ya faɗa na samun lada akan ayyukan kirki da muke gabatarwa hadisi na gaba حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة الإمام الشعبة سنن سيذو ألتافن ولا ريديوة شين شعبة بن الحجاج بن الوردي قال حدثني سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى جيكن أبو موسى الأشعري جيكن أبو موسى الأشعري شين سعيد بن أبي بردة dan Abu Musa al-Ash'ari din shine Abu Burda al-Kunyasa asalin sunansa Amiru bin Abi Musa al-Ash'ari sannan baban nashi wanda shine sahabi shi yasa yace an jaddihi ya karbo daga kakansa shine Abu Musa al-Ash'ari sunansa na asali Abdullah bin Qais amma ake mar al-Kunya da Abu Musa Allah ya kara masa yarda qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam النبي صلى الله عليه وسلم يتي على كل مسلم صدقة واجبين صدقة أكن كون مسلمي قالوا سكتي فإن لم يجد إذا متن بسامو أفين ذي بعد صدقة بفا قال سيء النبي صلى الله عليه وسلم يتي فيعتمل بيديه يعني أي كيد هنوانسا fayanfa'u nafsahu ya amfani ransa wa yatasaddaqu ya bada sadaka din qalu suka ce fa illam yastati idan mutum ba zai iya hakan ba fa aw lam yaf'al ko kuma zai iya amma bai yi ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fayu'inu zalhajatil malhuf sai ya taimakawa mabukaci, mabukaci mutumin da ke cikin bukata, bukata ta rayuwa. Fa taimakawa mai bukata, wane ne mai bukata? Ba kowane mabukaci ba. Al-malhufa shine al-mustagif, wanda yana mai agaji, mai bukatan da yana mai agaji shi ake kira al-malhuf. Qalu suka ce fa illam yaf'al, idan mutum bai aikata ba fa. Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ya'muru bil khairi, yayi umarni a aikata alkhairi, aw ya'muru bil ma'ruf, ko yayi umarni da sanannan wato hali na kirki. Qalu suka ce fa illam yaf'al, idan mutum bai hakan ba fa. Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yumsiku an sharri, ya kame kansa daga aikata sharri, ya kame kansa daga aikata sharri. Fa innahu lahu sadaqa, yin hakan sadaka ce gare shi. Wanda hadisin yana sahihul Bukhari kitabul adab babu kulli ma'rufin sadaka, yana sahihu Muslim kitabuz zakati babu bayani anna isma sadaqa yaqa'u ala kulli naw'in min al-ma'ruf. Wannan yana daga ilimin al-Imam Muslim. Al-Imam Muslim yace to ashe duk wani halin kirki sadaka tana hawa kan shi. To tunda duk wani halin kirki sadaka tana hawa kansa, sai yayi babi a gurin. Babu bayani anna isma sadaqa, sunan sadaka yaqa'u ala kulli naw'in min al-ma'ruf, sunan sadaka yana aukuwa a duk wani nau'in halin kirki. Saboda wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam, domin idan ka kame sharrinka kaga za a zauna lafiya da kai. Zaman da aka yi lafiya da kai ai sadaka ne, dan inda kaga dama da ba a zauna lafiya din ba, sai ai ta rigima. Halitafin Fathul Bari Ibn Hajar yana sharhin wannan hadisin a mujallad na uku shafin 308. Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yace ala kulli muslimin sadaqatu, sadaka tana kan kowane musulmi. Me wannan hadisi yake mana ishara da shi? Ya faɗa ne ala sabilil istihbab almutaakkid, yana kwadaitar da mu ne mustahabi ne, ba dole bane kenan. Manzon Allah yace akan kowane musulmi, sadaka tana kan kowane musulmi. Shin wannan lafazi yana nuna mustahabi ne mu yi sadaka, aw ala ma huwa a'ammu min zalika, ko kuwa umurnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan yafi karfin mustahabi, don haka wajibi ne? Sadaka tana kan kowane musulmi. Wal ibaratu salihatu lil ijab wal istihbab, sai ce to kalmar dai da annabi ya faɗa tana iya ɗaukan ma'anar mustahabi, kuma tana iya ɗaukan ma'anar wajibi. Amma Ibn Taymiya cikin majmu'u fatawa mujallal na 18 shafin 372 kai tsaye yace fa fi hazal hadis annahu awjaba sadaqa ala kulli muslim, manzon Allah ya wajabta sadaka akan kowane musulmi. Wannan shine zahirin hadisi. Ibn Hajar da yace kalmar tana ɗaukan ma'anar mustahabi mai ƙarfi, kuma tana ɗaukan ma'anar wajibi, haka ɗin ne. Saboda an samu wasu lafuzza da annabi ya faɗa a irin wannan tsari, malamai suka ittifaki cewa ba wajibi ba ne, kamar inda yake magana akan haƙƙin musulmi akan musulmi. To nan yasa wasu malamai ke cewa wannan sadakar da take kan kowane musulmi ba dole ba ne, amma zahirin lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar mana wajibi ne. Shi yasa lokacin da sahabbai suke cewa in mutum bai iya wafa, manzon Allah ya ce bai ce ba komai ba, a'a, in mutum bai iya ba fa, sai manzon Allah ya ce to yayi wancan, in bai iya ba fa yayi wancan, in bai iya ba fa to ya kama sharrin sama a zauna lafiya da shi, wannan ma sadaka ne. Kaga dai ba a sama mishi sauki ba, wanda yana nuna cewa wannan sadakar ba mustahabi ba ne. Kowane musulmi wajibi ne yayi sadaka. Waja'alaha khamsa marratin, sai ya sa shi matakai guda biyar. Alal badani, jiki na da mataki guda. Al'ula as-sadaqa bi malihi, ya zama sadakan da dukiyarka zaka yi. Fa illam yajid iktasaba al-mala fa nafa'a wa tasaddaqa, idan hakan bai yi ba fa to sai ya zamanto ya nemi dukiyar, ya aiki da jikinsa ya nemi dukiyar ya bada sadaka, kamar da manzon Allah ya faɗa. Saboda haka sai Ibn Taymiya yace wa fihi dalil wujubil kasbi, wannan shi ke tabbatar da cewa sana'a dole ne, sana'a dole ne ga kowane musulmi. Fa in lam yastati fa yu'inul muhtaja bi badani, idan mutum ba zai iya fa fa to sai ya taimaka ma wani mai bukata, wani mabukaci, in yayi hakan ya sauke nauyin sadakan nan. Fa illam yastati fa bi lisanihi, idan ba zai iya ba to yi sadakan da harshen sa. Ya za a yi sadaka da harshe? Manzon Allah yace fa ya amuru bil khairi, kaga sadakan da harshe ne. Aw ya amuru bil ma'rufi, kaga zai yi sadakan da harshen sa. Fa illam yaf'al, idan bai yi hakan ba fa, wato ashe umurni da zaka yi ayi abu mai kyau koda a gidanka ne sadaka ne. Kaga yaro yana aikata wani abu mara kyau, kai dakata bari, hana shi da kake sadaka ne idan ka kulla niyyarsa, don wannan ita ce ka'ida. Idan kaga dan makwabci yana wani abu mara kyau, ba shiru zaka yi ba. Don haka addini ya karantar da mu al'umma guda ɗaya ce, al'umma guda ɗaya ce. Kar ka dauka sai ƴaƴanka ne kai zaka yi musu tarbiyya, la. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ya amuru bil khairi aw ya amuru bil ma'ruf, duk sa'ilin da kai umarni ana rubuta maka ladan sadaka. Fa illam yaf'al, idan bai hakan ba, fa yakufu an sharri, saboda haka sai ya kame kansa daga sharri. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa shi a matakai guda biyar in ka lura. Saboda haka sai Ibn Taymiyyah ya ce fal ulayani taqau bi malin imma bi mawjudin aw bi maksubin, nabiyu guda biyu na farko suna aukuwa ne ta dukiya. In kana da dukiyar sai ka dauka ka bada, ko kuma baka da dukiyar ka nema, kai aiki da jikinka kenan. Na ƙarshe guda biyu na ƙarshe taqau bi badani imma bi yadin wa imma bi lisani, ko dai ya zama ka taimaka yi sadakan da hannunka ko ka yi sadakan da harshenka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaɗa mana hanyoyin isar da wannan sadaka din. Saboda haka kamewa daga sharri yana tabbata sadaka a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ibn Hajar ya kawo bayanin al-Imam Zain bin al-Munir yace inna ma yahsulu zalika lil mumsiki an sharri, ka zauna lafiya ma da mutane sadaka ne. Amma malamin yace ba za a rubuta maka ladan sadaka ba sai fa izana wal imsaka al-qurba, idan ka kulla niyya abinda yasa nake zauna lafiya da ita wannan mata ko da wannan makwabci ko da wannan abokin aikin nawa, kawai saboda kusantar Allah ne. Idan ka kulla wannan niyya to kana samu, bi khilafi mahbi tarki, ba wai kawai dan ka bar fitina za a rubuta maka lada ba, la. Wal imsaku a'ammu min an yakuna an ghairihi, fa ka'annama tasaddaqa alayhi bis salamati minhu, fa in kana sharruhu la yata'adda nafsuhu faqad tasaddaqa ala nafsihi bi an mana'aha min al ismi. Yace to hatta ma idan mutum ba zai iya cutar da kowa ba, don akwai wanda koda ya nemi sharrin ba wanda zai wahala, ya zama to kamar baka da lafiya, baka da lafiya, ya za a yi ka samu wannan lada? Tunda dole ka zauna lafiya, tunda baka da lafiyan ko baka da lafiya, dole ka zauna lafiya da mutane. To amma in ka kulla niyyan kana samun lada, saboda baka saba ma Allah ba. Saboda ai ko mutum yana kwance a gadansa yana iya kurma a sharri ta zagin mutane ko, to amma sai ya zauna lafiya to ana rubuta mar lada saboda ya hana ransa sabon Allah. Ko da a ce ba zai iya cutar da kowa ba, nan ma akwai ladan. Saboda ka zauna da lafiya da mutane ala kulli halin akwai riba a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi ya kawo bayani game da hadisin na inda ya taho da lafuza da yawa, kamar akwai riwayar Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, wannan hadisin Abu Musa al-Ash'ari ne. Akwai hadisin Abu Huraira wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu sulama minan nasi alaihi sadaqa, kowace gaba ta mutane sadaka tana wajaba akan ta, kowace gaba. Imam An-Nawawi yace asluhu idhamul asabi wa sa'iril kaffi, asali as-sulama gabubba ne na yatsu, su ake kira as-sulama, gabubban yatsu su ake kira as-sulama. To amma sai zama ana amfani da kowace gaba ta jiki, an akan iya kiranta ma as-sulama fi jami'i idhamil badani wa mafasilihi. Anan wato wata hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar a Fathul Bari game da wannan hadisi na Abu Huraira, kowace gaba ta dan adam akwai sadaka da ke wajaba a kanta, yana Fathul Bari mujallal na shida shafin 132. Ibn Hajar ya ce al-ma'ana على كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه صدقة لله صدقة لله تعالى على سبيل الشكر له kowace gaba da take jikinka Allah ya rubuta dole sai kai sadaka me yasa wata hikima ce anan me yasa Allah ya wajabta ma kowace gaban jikin dan adam tayi sadaka saboda godiya ga Allah akan wannan gaban wato wannan shike nuna maka ma dan adam yana da mantuwa domin yanda Allah ya tsara halittar mu ya saka mana gabubba ta dalilin waɗannan gabubba muke samun sarrafa kawunan mu har muke biyan bukatu waɗannan gabubba da muke da su saboda haka kowace gaba tilas a mata sadaka saboda godiya ga Allah subhanahu wataala bi an ja'ala idhamahu mafasila saboda Allah ya saka jikinka akwai gabubba ya zama akwai kasusuwa mafasila yatamakkanu biha minal qabdi wal basti da waɗannan kasusuwa da waɗannan gabuba da ke jikinka kake iya ɗaukan abu ka bayar ka damƙa ka bayar don haka yasa aka yi misali da yatsu saboda wa khussat bi dhikri lima fi tasarrufi biha min daqa'iqi sana'i saboda gabuba na yatsu kasusuwan da suke yatsunka sun fi dukkan gabuba na jikinka kasusuwan da ke jikinka ta wajen aiki saboda suna da tasiri kana sarrafa abubuwa kanana da su ka duba yanda dan adam da yatsunsa yake halitta yake kera abubuwa to saboda haka gabubban nan da suke yatsu sune Allah ya buga annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga misali da su allati ikhtassa biha al-adami wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu yawmin taqlu fihi ash-shamsu a kowace rana sadakan nan dole sai kai ba wai in kai sau daya shikenan ba la kowace rana kowace gabar jikinka sai ka mata sadaka inji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai Allah ya yawaita hanyoyin sadakar saboda in ka rasa wannan akwai wancan hanya ta'dilu baina isnayn sadaka ka shirye tsakanin mutane biyu da suka saba suka bata sadaka ne wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi ka taimakawa mutum game da dabbarsa fa tahmiluhu alaiha ko dai ka dora mutum akan dabban in ba zai iya hawa ba aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu ko idan ya hau kan dabban ka daga kayansa ka mika masa sadaqatu annabi sallallahu alaihi wasallam yace sadaka ce wal kalimatu tayyiba sadaqatun kikkiawar kalma in ka fada sadaka ce wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqa duk takun da kai zaka tafi sallah ana rubuta maka ladan sadaka wa tumitul aza an tariqi sadaka ka kawar da wani abu mai cutarwa daga hanya nan ma sadaka ne kaga Allah ya yawaita hanyoyin saboda musulmi ya samu saukin sauke wannan wajibin da Allah ya dora masa hadisin yana sahih al-bukhari kitabul hajji abwabul muhsari wa jazai saidi da kitabul jihadi wasiyar babu man akhadha birrikabi wa nahwihi yana sahihu muslim kitabu zakati babu bayani anna isma sadaka ya kawo ala kulli nau'in min al-ma'ruf kuma akwai hadisin Aisha itama kamar yadda aka samu hadisin Abu Musa al-Ash'ari hadisin Abu Huraira Aisha Allah ya kara mata yarda tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala 63 mafsilin kowane mutum daga cikin yan adam an halicce shi ne akan gabubba guda 360 inji annabi sallallahu alaihi wasallam faman kabbara Allah wa hamida Allah wa hallala Allah wa sabbaha Allah wa astaghfara Allah kaga in ka subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah astaghfirullah kowace kalma kake fada sadaka ne wa azala hajaran an tariqin nasi aw shawkatan aw adban an tariqin nasi wa amara bi ma'rufin aw naha an munkarin ya zama ka kawar da wani abu mai cutar da mutane a hanya kamar kaya kamar kashi kaga wani abu da zai iya cutar da mutane sai ka kawar da shi ko kai umarni a yi wani abu mai kyau ko ka hana wani abu mara kyau adada tilka 63 sulama kafin rana ta faɗi sai an yi lissafi ka samu sadaka adadin waɗannan kasusuwa gabuban jikinka 360 sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu yamshi yawma idhin wa qad zahzaha nafsuhu anin nar. To a wannan yini mutun zai rika tafiya ne ya kakkabe kansa daga wuta, inda aka samu adadin 360 din, to ka sauke wajibi. Hadisin Aisha yana sahihu Muslim, kitabu zakati shima ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma na karshe shine hadisin Abdullah ibn Abbas, duk dai suna tabbatar da wannan sadaka da Allah ya wajabta ma dan adam. Fi bunni adama 60 wa 300 sulama aw azmin aw mafsilin ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaka. Hadisin Abdullah ibn Abbas, annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowane dan adam kowace gabansa a kowace rana sai ya mata sadaka. Kullu kalimatin tayyiba sadaka, kalma mai kyau sadaka ce. Aunur rajuli akahu sadaka, mutum ya taimaka ma dan uwansa sadaka ne. Wa sharbatu min alma'i yasqiha sadaka, ya zama ka bada ruwa an sha sadaka ne. Wa imatatul adha ani tariqi sadaka, ka kauda wani abu mai cutarwa daga hanya shi ma sadaka ne. Hadisin sa shi ma ya inganta, yana sahihul jami'i saghir hadisi na 42 da kuma irwa'ul galil hadisi na 461. Mu karanta hadisi na gaba. Haddathana musaddad bin musarhad qala haddathana yahya bin sa'id al-qattan, al-imam yahya bin sa'id al-qattan, akan ce masa al-imam al-qattan kawai, akan ce kuma al-imam yahya ko da ba a kawo sunan mahaifinsa ba an sani, ana nufin al-imam al-qattan. An hisham bin urwa qala haddathani abi, babana ya karantar da ni, inji urwa bin zubair, babansa shine az-zubair bin al-awwam, daya daga cikin wadanda manzon Allah ya musu albishi da samun aljanna, suna da rai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam. Anna aba murawihin al-gifari ya akhbarahu, wannan hadisin mun karanta shi a baya. Abu Murawih al-Gifari ya bashi labari, ana ce masa Abu Murawih al-Gifari, wa huwa madaniyun min kibari tabi'in, yana cikin manyan tabi'ai. Mun yi magana game da tarihin shi wannan mutumin, yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka haife su ya musu suna, ya musu addu'a, Allah ya musu albarka. Abu Murawih, kamar yadda zai cikin al-Isaba na Ibn Hajar a mujallal na 7 shafi na 62. Anna Aba Zarrin akbarahu, Abu Zarrin Gifari ya bashi labari. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Zarrin Gifari ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, wani aiki yafi daraja a wajen Allah? Qala, sai manzon Allah yace imanin billahi, shine imani da Allah. Saboda duk abin da zaka yi idan babu imani da Allah aikin banza ne. Saboda ka aikin da yafi daraja na farko shine imani, don da shine ma'aunin karban aiki ko kin karba. Wa jihadun fi sabilillah, sai kuma jihadi a hanyar Allah, taimakon addinin Allah subhanahu wata'ala. Saboda sai an yi jihadin kafin musulunci yake isa har mutane su samu fa'idar da ke cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa ayyur riqabi afdal, wanne ne daga cikin bayi yafi daraja wajen yantarwa? Idan ina so in yanta bawa, wane bawa ne yafi daraja a ce yafi kamata in yanta shi saboda in samu lada mai yawa? Qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace aglaha samana, shine bawan da yafi tsada, wanda kudinsa yafi tsada. Aglaha samanan, samanan shine kudinsa, agla ya kasance mafi tsada. Wa anfasuha inda ahliha, kuma bawa da yafi kima a wajen masu shi, bawan da yafi kima, don in mutum yana da bayi akwai bawan da yafi so. To wannan bawa shine wanda in ka yanta shi kana samun lada mafi yawa. Qala sai annabi sallallahu alaihi, Abu Zarr yace ara'aita illa af'al, idan ban iya haka ba fa? Qala sai manzon Allah yace to inu ba'ian, kamar yadda muka yi bayani a baya, ya zo da kalmar ba'ian ko sani'an, ka taimaka wa mai sana'a, au tasna'u li akhraqa, ko kai aiki ga mara sana'a, wato ka taimaka wa mai sana'a ko kuma wanda ke bayi da sana'a. Amma matakin farko shine taimakon mai sana'a, ka taimaka wa mai aikin da baya wadata, baya samun wadatuwar bukatunsa. Qala sai yace ara'aita illam af'al, idan bazan yi hakan ba fa? qala sai yace tad'un nasa min ash-sharri ka kyale mutane game da sharrinka fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha an nafsika saboda sadaka ce da kake maranka idan ka zauna lafiya da mutane sadaka ce kake maranka wannan mun ce shine hadisi na farko da yazo a littafin al-adabul mufrad kuma yana sahihul bukhari kitabul itikab ayyur riqabi afdal da kuma sahih muslim kitabul iman babu bayani kaunul iman billahi ta'ala afdalul a'mal hadisin ya gabata mun karanta shi a darasi da ya wuce hadisin 220 haddathana abu nu'man shine al-imam muhammad bin al-fadl as-sadusi qala haddathani mahdi bin maymun an wasil mawla abi uyayna bin al-muhallab عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي أبو الأسود الديلي إن كدوه سير أعلام النبلاء نعلي إمام الزهبي أبو الأسود أكن كرا كلمن إن كياسا وصلي هركشه أكن شي أبو الأسود الدؤلي akan ce Abul Aswad Ad-Dili kamar yadda yazo anan akan ce Abul Aswad Ad-Duali sannan akan ce Abul Aswad Ad-Duili wani babban malami ne yana tare da Sayyidina Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda asalin sunansa Zalim bin Amr kamar yadda muka ce mutanen jahiliya suna sha'awar sunaye marasa kyau sunansa Zalimu haka zalimu shine azalimi ko to saboda haka sai sunan ya bace saboda bashi da kyau sai zama ana kiransa da alkunyarsa kawai Abul Aswad asalin sunansa Zalim bin Amr alal ashhar kuma tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai aka haife shi ta amma Allah bai nufe shi da haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum ne wanda Allah ya masa ilimi ana cewa shine farkon mutumin da ya kirkiro ilimin nahwu awwala man takallama fi nahwu kuma shine farkon mutumin da ya dugo a Qur'ani sai da ya kirkiro ilimin nahwu sannan ambasatul fil ya karba wannan ilimi wurin sa akhadha an ambasa maimunul aqran ya karba wajen al-imamul ambasa sannan wanda ya karba wajen maimun shine Abdullah ibn Abi Ishaq al-Habrami sannan Isa ibn Umar ya karba gurin sa kafin al-Khalil ibn Ahmad ya karba gurin Isa ibn Umar sannan Sibawayhi ya karba gurin malamin sa al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi amma wanda ya kirkiro ilimin nahwu shine wannan malami Abul Aswad At-Tu'uli shine wanda yake karantar da jikokin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Hasan da al-Husayn babban tabi'i ne yana da ilimi kwarai an Abi Zarr ya karbo hadisin nan daga Abu Zarr al-Ghifari qala qila ya Rasulullah Abu Zarr al-Ghifari yace an taba tambayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah zahaba ahlu ad-dufur bil ujur mawadata sun tafi da lada wato masu hali masu dukiya sun tafi da ladar daki maimakon bil ajri ya kawo jam'unsa bil ujuri yusalluna kama nusalli suna sallah yanda muke sallah wa yasumuna kama nasumu suna azumi kamar yanda muke inji talakawa ke wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna sadaka da ragowar dukiyansu idan aka ce ragowar dukiya abinda ya ragu bayan bukatu na yau da kullum amma mu ba mu da abin da ke raguwa daga dukiyar mu saboda haka mu ba mu da ladan wannan sadaka qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun yace Allah bai saka muku abin da za ku yi sadaka da shi ba kaga wannan karantarwa ne da annabi yake mana cewa hanyoyin sadaka suna da yawa har talaka yana da hanyar da zai yi sadaka ashe Allah bai saka muku hanyoyin da za ku yi sadaka ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tunatar da su inna bi kulli tasbihatin kowace subhanallahi kai wa tahmidatin da alhamdulillah sadaqatun sadaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa bud'u ahadikum sadaka jima'in da ɗayan ku yake da matarsa ma sadaka
manzon Allah yace tarawa da kake da iyalinka sadaka ne, sai nan da nan suka yi tambaya kila fi shahwatihi sadaka, sha'awar mutum ma na jima'i akwai sadaka? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace kala lawu bi afil harami, da zai aje wannan sha'awar a cikin haram ya zama ba matarsa ne ya cire sha'awa da ita ba. Alaysa kana alaihi wuzurun, shin babu zunubi a kansa? Al-wuzur shine zunubi, manzo Allah yace babu zunubi a kansa. Zalika in wa ba'aha fil halal, saboda haka idan ya saka sha'awar tasa hanyar halal, kana lahu ajrun, yana kasancewa ya samu lada a kai. Domin inda ba ta hanyar halal ne ya cire sha'awar sa, ba zai samu zunubi. To idan ko ya cire sha'awar ta hanyar halal, yana samun lada. Hadisin yana sahih Bukhari kitabul iman babu zikri ba'da salah, da kuma sahih Muslim babu bayani anna isma sadaka ya kawo ala kulli nau'in min al-ma'ruf. Al-Imam an-Nawawi ga sharhi wannan hadisin yace yana karantar da mu jawabu su'alil mustafti an ba'd ma yakhfa min ad-dalil, daidai ne ayi tambaya game da abin da ya zama ya buya, abin da ya zama ya buya, dalilin sa ya buya, saboda haka sai ayi tambaya sai malami yayi bayani. Saboda su sahabbai da suka yi wannan tambaya ba su san cewa akwai hanyoyin sadaka da yawa haka, inda talakawa ma suna da damar wato su yi ta ba, sai da suka yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tanbihul mufta ala mukhtasar al-adilla wa jawaz su'al al-mustafta an ba'd ma yakhfa min ad-dalil idza alima min hal al-mas'ul annahu la yakrahu zalika. Tambaya irin wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani ba tare da ya wato ya kunya ta hana shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta jima'i da dayan ku yake sadaka. Saboda haka Imam an-Nawawi yace ba laifi bane saboda an yi tambaya ga malami abin da ya shafi jima'i, idan bisa sharadi biyu, yace idza alima annahu la yakrahu zalika, in an san malamin baya kyamatar irin waɗannan tambaya, don ba dole bane ya baka amsa akai. Na biyu, walam yakun fihi su'u adabin, babu mummunan ladabi, idan babu mummunan ladabi, yanzu ka duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bayani game da jima'i, yace jima'in ɗayan kuma sadaka ne, amma maimakon su kawo kalma wanda za ta nuna kamar akwai rashin ladabi, akwai rashin kunya, maimakon su ce mutum ya tara da matarsa sai suka dan sassauta, ko da cewa hakan ma ba laifi bane, amma sai suka koye suka ce yanzu sha'awar mutum ma akwai lada, sha'awar mutum ma akwai, kaga akwai girmamawa ga manzon Allah. Saboda haka idan akwai ladabi wajen tambaya, ba laifi bane dan an karantar da ilimin da ya shafi jima'i, inji al-Imam an-Nawawi. Kuma mutum bai samun lada game da tarawa da iyalinsa sai ya kiyaye wasu sharuɗa, kamar yadda muka yi bayani a hadisi na 25 darasin 40 hadisi. Ba kowane jima'i ne mutum yake samun ladan sadaka ba, sai wanda ya kiyaye ka'idoji. Da farko, kamar yadda ya zo wa fi bub'i ahadikum, wannan ya sa malamai suke fahimta cewa ba kowane jima'i ba ne. Wa fi bub'i ahadikum, ko da cewa a nan ya ce wa bub'u ahadikum, jima'in da ɗayanku ke yi sadaka ne, amma wata riwayar yana cewa wa fi bub'i ahadikum, a cikin jima'in da ɗayanku ke yi ana samun sadaka, don haka ba kowane ba ne, sai dai wanda ya dace da shari'a. Wani jima'i ne ya dace da shari'a? Da farko dai, kamar yadda muka faɗa, innamal a'malu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa, kar ka ɗauka zama da mata da kake kawai saboda biyan buƙatar sha'awa ne, to idan wannan ita ce niyyarka, baka da ladan jima'i. Saboda haka sai kai niyyar zaman da kake da matarka, cire sha'awa da kake da ita kana yi ne saboda dacewa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam, baya ga cewar kana cire sha'awarka ne, sannan kuma manzon Allah ya ce ana samun lada a kai idan ka kulla wannan niyya, sai ka samu lada, wannan ka'ida ce. Na biyu, an yuqaddimu baina yaday al-jima'i bil mulatafa, malamai suna cewa a samu jima'in da kai da matarka baka cutar da ita ba, ita bata cutar da kai ba, idan ɗayanku ya cutar da wani to babu lada a kai. Saboda akwai wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la barara wala birara man barra barrahu Allah wa man shaqqa shaqqahu Allah, duk wanda ya cutar Allah zai cutar da shi. Don haka ashe abinda ka aikata na cutarwa ba a cewa zaka samu lada a kan shi. Wannan dalilin yasa kaga wasu malaman fiqh suke cewa wasa da iyali kafin a yi jima'i da ita yana zama ka'ida kafin a samu lada, saboda wasan da za ka yi da ita da wannan shi zai sassauta mata, zai sake mata jikinta, ya jawo mata nata sha'awar, domin ba lallai bane ya zama lokacin da kake da sha'awar ita ma tana da shi, ba sharadi bane. To idan kuwa ba sharadi bane, kuma ga hadisin manzon Allah, in ka cutar Allah zai cutar da kai ga rayuwa ta mu'amala gaba daya. Manzon Allah ya ce wa man shaqqa shaqqa Allahu alaihi, duk wanda ya kuntata Allah zai kuntata masa. Hadisin yana sunan Ibn Majah, Muwatta ta al-Imam Malik, wannan yasa har ma manzon Allah yake mana ishara da cewa mutum yayi addu'a kafin ya kai ga jima'i, ishara ce ga mai hankali. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Abdullah ibn Abbas yace, law anna ahadakum qala hina ya'ti ahlakum, da dai a ce ɗayan ku lokacin da zai tara da iyalinsa zai yi addu'a, bismillah allahumma jannibna shaytan, Allah ka nisantar da mu daga shaytan. Wato ishara ce gare ka cewa tara wanda za ka yi ga iyalinka kar a samu rabo na shaytan, ba wai rabo na shaytan ta wajen abin da za a haifa ba, la hatta wajen tara wanda za ka yi da iyalin naka ka yi addu'a kar a samu rabo na shaytan, domin idan aka cutar an samu rabo na shaytan. Allah ya sa mun gane. Na uku, bayyuwa ka tara da mace cikin haila sannan a ce ka samu lada. Don haka ko da manzon Allah ya ce wa fi bubu'i ahadikum, ba kowane jima'i ba ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta mana tarawa da matanmu alhali suna al'ada. Wa yas'alunaka 'anil mahidi, a suratul baqara aya ta 222. Qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Don haka idan mutum ya tara da matarsa tana haila, wannan sadakan da manzon Allah ya faɗa ba zai samu ladan shi ba, saboda haka dole sai ka kiyaye wannan. Don haka yasa Ibn al-Qayyim al-Jawziya a littafin Zadul Ma'ad a mujallal na hudu shafin 261 ya faɗaɗa bayani game da wato jima'in da har ma za ka samu lada a kai, bayyuwa ga wanda ya tara da matarsa tana haila a ce ya samu lada, a'a, abinda ma sunna ta tabbatar sai ya yi kafara, saboda ya aikata laifi wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Bare kuma ga wanda liwaɗi ya yi da matarsa, kaga shi ma ba zai samu wannan ladan ba, Allah ka tsare mu. Sannan na hudu, bayan ka tara da matan naka har abada kar a samu ka fallashe ta, ita ma kar ta fallashe ka har abada. Idan ka fallashe ta ko ta fallashe ka, babu wannan ladan da manzon Allah ya faɗa game da jima'i. Haramun ne mutum ya zama ya faɗi yanda ya tara da wata matarsa. Idan kana da mata hudu, ba daidai bane ya zama kana ba da labari yadda kake tarawa da wancan ga wata kishiya, haramun ne. Kai ko da ka rabu da mace ne daga baya ka auri wata, baka cewa ai wance ba haka nake kwanciya da wancan da muka rabu ba, subhanallah, wannan haramun ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, inna min asharrin nasi inda Allahi manzila yawmal qiyama, yana daga cikin mutanen da suka fi sharri matsayinsu a wajen Allah a ranar kiyama, ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yashuru sirraha, mutumin da zai tara da matarsa sannan yazo yana fallasanta. Hadisin al-Imam Muslim. Manzon Allah ya haramta cikin hadisai da yawa wanda yana cikin Adabu Zafaf na Muhammad Nasiruddin Al-Albani shafin 143. Mu je babi na gaba, yace babi na 116, imaqatil aza, babin da ke magana akan kawar da abin da ke cutarwa. Mun karanta wasu hadisai da suka shafi wannan, wato ka kawar da abin da ke iya cutar da dan adam shi ma halin kirki. Haddathana Abu Asim shine Abdahaku bin Makhlad الشيباني عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع جابر أنا كرنسى الراسبي البصري عن أبي برزة الأسلم من صحابيني أبو برزة الأسلم سننسى نبولة بن أبيد قال يتي قلت يا رسول الله نين نتي مع النبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الجنة كنونا من ونأيكي دزني wanda zai shigar da ni aljanna. Kuma ko da a ce kai ne kai zamani da annabi, wallahi za ka yi sha'awar irin wannan tambaya. Ya Rasulullah, akwai shortcut, akwai yanke da mutum zai bi ya shiga aljanna kuwa? duk wanda ya zamani da manzo Allah zai sha'awar irin wannan tambaya, kuma zaka ga kowa da irin amsar da manzo Allah ke bashi. Wannan yace kar kai fushi, ka rage fushi, saboda nashi matsalar fushi ne ko. Wannan yace masa to abinda zaka yi ka shiga aljanna amitil aza an tariqin nasi, ka rika kawar da abu mai cutarwa daga hanyar mutane, ba a ce hanyar musulmai kawai ba, an tariqin nasi daga hanyar mutane. Idan aka ce al'aza abu mai cutarwa, hadisin yana sahihu Muslim kitabul birri babu faddul izalati al'aza an tariq, yanda yazo cikin sahihu Muslim an abi barzata al-aslami qala qultu li rasulillah, ni ne nace ma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya rasulullah inni la adri, ban sani ba, la'asa an tamdiya wa abqa ba'daka, akwai tamanin kai ka tafi ka riga ni rasuwa, ni kuma in tabbata da rai a bayanka. Kaga wannan kalma ce da Abu Barza ya gaya ma annabi, kuma ba kalma ce mara kyau ba, gaskiya ne. Ta yiwu ka riga ni rasuwa ya rasulullah, fa zawwidni shay'an yanfa'uni Allahu bihi, kamin guzurin wani abu wanda Allah zai amfane ni da shi. Idan har Allah ya nufe ka da rasuwa, idan ka bani wani abu sai in rike, Allah ya min amfani da shi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace if'al kaza if'al kaza, kai kaza kai kaza. Abu Bakr nasihu shi Abu Barza ya fada, amma wanda ya ruwaito hadisin daga Abu Barza ta duya manta, amma karshen maganar bai manta ba. Abinda manzon Allah yace masa wa amirral aza anit tariqi, ka kawar da abu mai cutarwa daga hanya, yana sahihu Muslim, yana silsilatu sahiha hadisin 2558. Saboda ka kawar da abubuwa masu cutarwa daga hanya abu ne mai ladan gaske. Wani fake tambaya a nuna masa aikin da zai kai shi aljanna, manzon Allah ya ce kai wannan. Kaga in kaga mutum ya zage dantse bashi da wani aiki illa gyara hanya, ai ba laifi bane ko, saboda neman aljanna yake. حديث نغبا حدثنا موسى ابن اسماعيل المنقري قال حدثنا وهيب ابن خالد البصري عن سهيل سهيل بن زكوان السمان عن ابيه بابن سشيد زكوان ابو صالح السمان بابن الماجرن ابو هريره الله يقرا مسا يرضى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مزن الله يتي مر رجل وني متن يا وجي yace marra rajulun muslimun bi shaukin fi tariqi, wani mutum ne ya wuce wata kaya a hanya. Fa qala, sai yace la umi tanna hadha shauka, lalle zan kawar da wannan kaya. La yaburru rajulan musliman, saboda kar ya cutar da wani mutum musulmi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace faghfira lahu, sai aka gafarta mai zunubansa gaba daya, gaba daya aka mar gafara saboda wannan kaya kurum da ya kauda. حديث ينا صحيح البخاري كتاب الأذان باب فضل التهجير إلى الظهر دا صحيح مسلم كتاب البر باب فضل إزالة الأذى عن الطريق يندزو صحيح مسلم أن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي في طريق سائلين دون متنك تفيا أهنيا وجد غصن شوك على الطريق سيترز دريشن كايا ياشبو هنيا سوديوا كان سامو بشياتا ta sauko ga hanya. Fa akharahu, sai ya matsa da shi, matsa wannan da ya da shi. Fa shakara Allahu lahu, sai Allah ya masa godiya. Yanda hadisin ya faɗa kin, Allah ya ce masa nagode saboda aiki na ne. Fa gafara lahu, Allah ya gafarta mishi. To amma anan akwai niyya, akwai niyya, akwai ikhlas. Don haka yasa Ibn Taymiyyah ya mana matashi a cikin Minhaj Sunnah An-Nabawiyyah a mujallal na farko shafi 218, yace an-naw'ul wahid min al-amal kad yaf'aluhu al-insanu ala wajhin yakmulu fihi ikhlasuhu wa ubudiyyatuhu lillah fa yaghfiru Allahu lahu bihi kaba'ira. Idan aka samu ikhlasi da kuma bauta da dacewa da sunnar manzon Allah, ikhlasi shine kai abu kurum don Allah, ba dan wani na ganin kai yaba maka ba, dan wani sai ya ma kafa kungiyar masu gyara hanyar mota ko yan club na gyaran titi, to iya ladan su kenan, saboda babu ikhlasi. ikhlasi shine kai abu ba dan wani ya sani ba. Don haka yasa yace ba kowane mutum ne mai kawar da kaya daga hanyar yake samu hakan ba. Haza alladhi nahagusna shauki an tariqi fa'alahu izzaka bi imanin khalisin qa'imin bi qalbihi faghfir lahu bi zalika. Saboda yayi abin da imani, yayi abin da ikhlasi, ba ruwansa da ganin dan adam, ba ruwansa da wani mutum ya yaba masa, yana yi ne tsakaninsa kurum da Allah. Saboda haka sai Allah ya gafarta mishi, saboda dama da Allah yake yi shi ko wannan da ke kawar da abubuwan da ke cutarwa a hanya, mai gyara hanya, yana gyara hanya amma zai kafa kafin, zai kafa alamar daga nesa kafin ka zo, sai kafa alama cewa ana gyaran hanya, da ka iso zaka ga wani babban daro a gefe na zuba kuɗi, kaga iyalan su kenan ko. Kana gyaran hanya don Allah kur, baka bukatar wani ma yace na gode, yace faghfir lahu bizalika, Allah ya gafarta masa zunubansa gaba daya. Fa innal a'mala tatafadalu bi tafaduli ma fil qulubi min al iman wal ikhlas. Saboda haka zaka samu aiki iri daya ne, amma darajar su ba daya ba wajen Allah, saboda zuciyar mai yi idan akwai ikhlasi da imani bai zama daidai da wanda yake irin wannan aikin, babu ikhlasi babu imani. Allah ya samu daji. Hadisi na gaba, haddathana Musa bin Isma'il al-Minkari qala haddathana Mahdiyun bin Maimun an Wasil mawla Abi Uyayna an Yahya bin Aqil an Yahya bin Ya'mur an Abi al-Aswad ad-Dili. Har yanzu mun dawo ga hadisin Abu al-Aswad ad-Duli. An Abi Zarrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanzu Allah yace uridat alayya a'malu ummati an nuna min ayyukan al-ummata. Allahu akbar. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda tsananin sha'awar da kuma son al'ummarsa su tsira kafin ya bar duniya, sai da ya nemi Allah ya nuna mar wato aikin musulmai gaba daya daga farko har ƙarshen zamani. A baza mar aikin gaba daya, idan an baza zai ga mai kyau ya ga mara kyau, zai ga wanda ya fi yawa da wanda ya fi ƙasa. Saboda haka sai aka nuna min, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam, hasanuha wa sayyuha, mai kyau da mummuna duk an nuna min. An nuna masa samari na aikin musulmai tun daga zamanin sa har ƙarshen duniya. Manzon Allah yace fa wajadtu fi mahasini a'maliha, daga cikin kyawawa da na gani, annal azayu matu anni tari, na ga cewa kusan akasari rayuwar musulmai in dai an ga abu mai cutarwa a hanya ana kawarwa. Na lura da wannan cikin ayyukan da aka ta nuna mai, a kowane zamani musulmai suna da wannan hali, kuma gaskiya ne, in ban da kasar musulmi ba ka gani inda ake gyara hanya. Shi kafiri kokari ma yake aje abinda in ka zo za ka yi tuntube, ba maganar ya gyara ba. Wa wajadtu fi masawi a'maliha, sai manzon Allah ya ce amma fa na taras daga cikin munanan ayyukan al'ummata, ta gefen munana na samu annukha'a fil masjidi, ana kaki a tofa a masallaci, la tudfanu ba abinnewa. Saboda haka yasa ba daidai bane musulmi ya zama to yana tofa yawu, ya fyace majina, ya goga jikin kagon masallaci, kai hatta ajiye kurtu a masallaci saboda yawu, da wannan kazanta ne bai dace ba. Hadisin yana sahihu Muslim, kitabul masajid wa mawadi'is salati, babun nahyi anil busati fil masjid, hadisi na 895, da kuma Sunan Ibn Majah, hadisi na 3681. Wato wannan hadisi ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, akasarin hadisan da suke cikin littafin nan ingantattu ne. Babi da zamu karanta na karshe shine babi na 117, babu qaulin ma'ruf, yayi magana game da aiki na kirki, sannan yanzu zai magana game da magana ta kirki. Magana ta kirki ita ma sadaka ce. Haddathana Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah bin al-Mubarak qala akhbarana Abdul Jabbar bin Abbas al-Hamdani an Adi bin Sabit an Abdullah bin Yazid al-Khatmi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah yace kullu ma'rufin sadaka. Dama mun ce hadisin da ya samu riwayan sahabbai da yawa, manzon Allah yace duk wani wato halin kirki sadaka ne. hadisin yana silsilatu sahiha hadisin na 2040 shine ya gabata hadisin 165 a littafin nan hadisi na gaba haddathana sa'id ibn sulaiman qala haddathana mubarakun mubarak bin fadala mubarak bin fadala bawan sayyidina umar ne da sayyidina umar ya yanta shi daga baya an sabit bin aslam al-bunani sabit bin aslam tabi'i ne shine babban almajirin anas bin malik sahabin manzon allah an anas bin malik an karbo anas hadisin daga anas qala anas yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance iza utiya bi shay'i idan aka kawo masa kyautar wani abu utiya bi shay'i aka kawo masa wani abu wato kyauta yaqulu yakance izhabu bihi ila fulanatin ku kaima wance fa innaha kanat sadiqata khadija dan ta kasance kawar khadija ce izhabu bihi ila baiti fulanatin ku kai gidan wance fa innaha kanat tuhibbu khadija saboda ta kasance tana son khadija koda ba kawarta bace kaga dai matar ta rasu amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar kyautata ma kawayenta ba don haka yasa ake cewa ba mai hali irin manzon Allah ya matarsa ta rasu amma kawayenta ma bai manta da su ba hadisin nan ba Anas kawai ruwaito shi ba Aisha ta ruwaito shi yana da labari mai tsawo wanda insha Allah zamu karanta a cikin littafin nan hadisin yana silsilatu sahiha hadisin na 2818 sai hadisi na karshe haddathana Muhammad bin Kasir qala akhbarana Sulaiman Sufyan bin Sa'id al-Thawri Sufyan al-Thawri an Abi Malik al-Ashja'i sunan Sa'd bin Tariq an Rabi'i bin Hirash wa to Rabi'i bin Hirash din nan yana da wani labari da ya bada mai ban mamaki tabi'i ne Rabi'i bin Hirash akwai labarin sa dake da ban mamaki wani labari da ya bayar yace kunna arba'atu ikhwa mu yan uwa ne mutum hudu kuma dukkan su tabi'ai ne kuma dukkan su musulmai ne tabi'ai fa kana Rabi'u aksarana salatan wa siyaman fil hawajir amma daga cikin mu babu wanda yafi yawan ibada kamar Rabi'u akwai wani wansa ana ce man Rabi'u yafi su yawan ibada shi wannan tabi'in ke bada labari su hudu ne a cikin wajen iyayensu amma wannan wannasa Ar-Rabi'u yafi yawan sallah yawan azumi azumin nan kuma koda a lokacin zafi ba za ka gane wahalar azumi a zafi ba sai kai a Saudi lokacin ana zafi suna da zafi mai tsananin gaske wa innahu tufiya ana nan sai ya rasu shi wannan dan uwan nasu Ar-Rabi'u tabi'i da ya rasu fa bainama nahnu hawlahu qadba asnaman yabta'u lahu kafnan saboda haka tun da ya rasu sai muka rufe shi da mayafi sai muka tura wanda zai je ya sayo mana likafani an tafi sayo likafani iska shafa sauba an wajibi sai mutumin ya bude mayafin kuma ya rasu an je sayo likafani an rufe shi da mayafi suna zaune a gefensa suna jira a kawo likafani a shirya a yi masa wanka a sa mai likafani a kai shi sai ya bude mayafin to kada sai ya ce assalamu alaikum فقال القوم سيئون وانسوكا عليكم السلام يا أخا إيسا عليكم السلام كا قد أموى النبي إيسا عليه السلام نشينا واند زي تاشبا متوى تي أبعد الموت كوبك متو باني فيتي نعم قرينا متو نشينا وان أنجي سيولي كفاني با تي نامتو سوسيكوا إني لكيت ربي بايما نامتو ناحد دا الله بعدكم فلكيت ربا غير قببان na hadu da Allah da baya kushi Allah ka samu irin wannan haduwa wastaqbalani bi rauhin wa raihanin wa istabrakin na hadu da Allah da bai kushi kuma ya tare ni kyakkyawan tarba ce ya min kyakkyawan tara sai ce to amma ya abinda zan gaya muku ce ala wa inna abul qasim yantaziru salata alayya can kuma baban alqasim annabi muhammad yana jiran in kun gama can ni ma za a minna wa sallah fa ajiluni dan haka don Allah ku gaggauta min shikenan summa kana bi manzilati hasati rumiya biha fi tasdi yana gamawa shuru su taba kuma bare kuma dama sun tabbatar ya mutu amma kuma ya bude fuskansa ya musu sallama ya ba su labari ya sake mutuwa kaga kamar ya mutu sau biyu kenan to fanumi al hadith ila aisha lokacin aisha tana dare matar annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kai mata labari shin mutun zai iya mutuwa ya tashi sake mutuwa ga abin da ya faru fa ga wannan tabi'i da ake kiransa ar-rabi'u fa kala sai tace amma inni samitu rasulullahi yaqul naji manzon Allah yana cewa ya takallamu rajulun min ummati ba'da al-maut daga al'umma ta za a samu mutumin da zai yi magana a bayan ya mutu zai sake tashi yayi magana ya tafi fa wannan labarin yana cikin akwai littafin da Ibn Abi Dunya ya rubuta musamman sunan sa man asha ba'da al-maut wani dan karamin littafi labarin waɗanda suka tashi bayan sun mutu in ka duba shafi na 10 yazo cikin hilyatul awliya na Abu Nu'aym a mujallal na 4 shafi 367 Abu Nu'aym da ya kawo labarin sa sai yace haza hadisun mashhur al-imam Abu Nu'aym masanin hadisi yace wannan labarin ya shahara ba ma labari ne na boye ba ya shahara duniya ta sani wa aqarrahu az-zahabi al-imam az-zahabi masanin hadisi malamin tarihi ya tabbatar da wannan ya kawo shi cikin siyaru a'lamin nubala sannan al-imam al-baihaqi kaga shi ma masanin hadisi ne yana da littafin da ake kira dalailun nubuwa ya rubuta littafin saboda kafa dalilai da suke tabbatar da gaskiyar annabcin annabi Muhammad ya rubuta littafin ne dalailun nubuwa kawai saboda ya gamsar da kai annabi Muhammad ba kariya bane ga dalilai kaza 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 sai kawo wannan cikin dalila saboda manzon Allah ya faɗa kamar yadda Aisha ta faɗi kuma gashi abin ya auku bayan ya kawo labarin yana mujallal na 6 shafin 454 sai al-imam al-baihaqi yace haza isnadun sahihun la yushakku hadisi fi sihhatihi ba a shakka game da wato ingancin wannan hadisi haka na al-imam at-tabrani littafin sa al-mujam al-awsat a mujallal na 6 shafin 72 da al-imam as-suyuti al-khasais al-kubra a mujallal na 2 shafin 149 yana cewa fal qissatu sahihatun bila shakkin labarin gaskiya ne sai ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne bisa dukkan kuma Muhammad Nasiruddin al-Albani ya kawo labarin a cikin silsilatu da'ifa hadisi na 6673 yace gaskiya haka ne labarin ya isa ga mutumin amma jingina wannan kalmar ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato daga hadisin jingina shi ga manzon Allah shine wanda bai inganta ba yake cewa mun karun marfu'an mukarasa hadisi to shi wannan malamin Rabi'u shine wanda ya bada labarin dan uwansa ne abin ya faru da shi to shi ya kawo hadisin da zamu karanta yanzu an Huzaifa ya karbo hadisin daga Huzaifa bin al-Yaman Huzaifa sahabi ne kala Huzaifa yace kala nabiyukum annabinku sallallahu alaihi wasallam yace kullu ma'rufin sadaqatu duk wani halin kirki sadaka ne hadisin yana sahihu muslim kitabu zakat babu bayani anna isma sadaqati yaqau ala kulli naw'in min al-ma'ruf yana silsilatu sahiha hadisi na 240 Allah ya sa albarka cikin abin da muka fada Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure hukuncin masu tsare hanya ran juma'a to wani irin tsarewa ke tsarewa idan za a yi sallah a masallaci shi kansa bai dace ba malamai suna kyamatarsa saboda abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah shine sallah a cikin masallaci wannan dalilin ma yasa ake cewa idan mutum zai yi sallah a waje da masallaci ba zai yi tahiyatul masjidi ba dan ba masallacin bane saboda haka jama'a su yi kokarin fadada masallatansu shine abin da yafi dacewa akwai tambayoyi da yawa amma za a yi hakuri ina ga sai Laraba saboda mun ja lokaci sai dai har ilau ina da tunatarwa game da shi wannan account da aka rubuta na ginin masallacin wannan masallacin sake ginin wannan masallacin wannan account din an bude shi musamman saboda wannan aiki kamar yadda muke yawaita fada account din nan ba mutum ɗaya ne zai cire kuɗi a kansa ba account ne wanda ya zama mutane da yawa suka haɗu a kansa don haka bai yiwuwa mutum guda ya iya cire kuɗi ba tare da an sani ba akwai alamar amana tattare da wannan account kuma babu wani aikin da ake so a yi da wannan kuɗi illa kawai sake ginin wannan masallaci mu sa jari cikin ayyuka irin waɗannan sune sadakatul jariya. Daga nau'in sadakatul jariya, wato ginin masallaci yana cikin mafi falala, wanda ko bayan rasuwarka kana samun lada yana tafiya kabarinka. Saboda haka aiki na alkhairi, ga abinda muke karantawa kenan a yanzu, aiki na alkhairi ya zama muna zabura a kai, wanda manzon Allah ke cewa karkarena. Saboda karkarena abinda zaka iya taimakawa da shi ta wajen ginin addinin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma alhamdulillah, ana samun mutane da suke ta kokarin yunkuri suna taimakawa din. Akwai wanda har 100,000 ya saka, wasu 10,000, 5,000 haka mutane na ta sawa. To kaga akwai mutane da suka zabura suna fatan samun rabo wajen Allah. To Allah ka sa muna daga cikin waɗanda za su samu wannan falala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.